Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Juma'a 11 ga watan Fabrairu na shekarar 2022. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa a Najeriya kwamitin majalisar dokokin kasar mai nazarin gyaran kundin tsarin mulki na wani zama na musamman tare da shugabannin majalisun jihohin kasar 36. A jamhuriyar Nijar kuma wasu al'ummar jihar Agadez ne suka koka a rashin cika alkawarin da gwamnatin kasar ta yi musu na ba su jari bayan da ta hana bakin haure ƙetarawa ta kasar zuwa Libya. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma Awwal Garba na tafa da rahoto na musamman da kuma labaran wasanni. To amma kafin nan, ga Baba Yakubu da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A yau Juma'a ne shugaban Amurka Joe Biden zai wata wayar tarho domin tattaunawa akan Ukraine, a cewar jama'ar Fadar White House, bayan sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya yi kashedi akan yiwuwar hali da Rasha take niyyar kaiwa Ukraine a kowane lokaci. Kane ya yi kira ga Amurkawa da ke zaune a gabashin Turai da su fice yankin. Jama'an sun ce Biden zai yi tattaunawa ta wayar tarho ne tare da shugabannin kasashen Canada, Faransa, Jamus, Italiya, Poland, Romania, Birtaniya da kuma shugabannin kungiyar NATO da kungiyar tarayyar Turai da kuma majalisar zartarwar tarayyar Turai akan batun da ke ciwa dukkanin su tuwo a kwarya akan yadda Rasha ke ci gaba da jirge sojojinta a kusa da Ukraine. Kana zai ci gaba da bin matakin diplomasiya da kuma na jan kunni. Tun da safiyar yau Juma'a ne Blinken ya yi kashedin yiwuwar kai hari da Rasha ke niyyar yi akan Ukraine a wurin taron kungiyar Quad ta kasashe da suka hada da Amurka da Australia da Japan da kuma India. Kashedin na Blinken na zuwa ne wuni guda bayan da shugaba Biden ya yi wa Amurkawa da ke zaune a Ukraine da su bar kasar nan da nan, yayin wata tattaunawa akan shirin labarai NBC tare da gargadin yiwuwar wani babban tashin hankali da Rasha idan rikici ya barke tsakanin sojojin Amurka da na Rasha. Adadin kamuwa da COVID-19 a Afirka ka iya ninkawa sau 7 fiye da labarin da ake samu. Haka zalika mace-macen cutar ka iya ninkawa sau 2 fiye da wanda aka gano, a cewar darakta mai kula da yankin Afirka a hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO. Muna sane da cewa matsaloli da ke tattare da tsarin bincikenmu a nahiyar, misalin samun kayan yin gwajin, ya yi sanadiyar gaza tattaro alƙalluman ainihin abin da ke faruwa, in ji Dr. Mashidiso Muweti, yana faɗa a jiya Alhamis. A Indiya kuma ma'aikatar kiwon lafiyar ƙasar ta ce an samu sabbin kamuwa da COVID-19 58,077 a yau Juma'a. Kamar Afirka, jami'an kiwon lafiyar jama'a su ma sun yi gargaɗi cewa ba dukkan labarin COVID-19 ake ganowa ba a Indiya. Mutane kimanin 3,000 ne hukumar birnin New York za ta iya korarsu yau Juma'a idan ba su biye wa dokar yin alluran COVID-19 da aka ɗora a kan dukkan ma'aikacin hukumar birnin ba. Ma'aikata sun yi zanga-zanga, amma magajin garin birnin Eric Adams ya yi tsayin daka wurin tabbatar da dokar da tsohon magajin gari Bill de Blasio ya kafa. Ba muna korarsu ba ne, mutane ne kansu suke barin aiki, Adams yana faɗa a wannan lokacin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jam'iyyun adawa guda 6 a Cambodia, ciki har da jam'iyyar Candlelight mai saurin bunƙasa, sun fara tattaunawa akan kafa wata haɗakar siyasa domin fafatawa da jam'iyya mai mulki ta Prime Minister Hun Sen kafin babban zaben ƙasar da za a yi shekara mai zuwa. Shugabannin jam'iyyun adawan guda 6 wanda galibin su tsofaffin jami'ai ne na jam'iyyar adawa ta Cambodia National Rescue da aka haramta, sun faɗa wa sashen harshen ƙasar na radio RFA cewa sun sa ran za su kafa ƙungiyar haɗakar da sauran jam'iyyun adawa kafin zaɓen 'yan majalisa wanda aka shirya yi a farkon watan Yunin bana, amma rashin kuɗi da lokaci ya hana su yin hakan. A maimakon haka, sun ce sun daidaita akan muradun aiwatar da sauye-sauyen zaɓe nan gaba kaɗan, yayin da suke ƙoƙarin ƙulla kawancin akan lokaci don ƙalubalantar jam'iyyar CPP a babban zaɓen watan Yulin shekarar 2023. Shugaban jam'iyyar Cambodia Reform da tsohon babban jami'i a jam'iyyar CNRP O Chan Rath sun faɗa wa gidan rediyon RFA cewa jam'iyyun na nan na aiki a hankali. A yau Juma'a, Japan da India sun yi alkawarin karfafa yin aiki tare wurin tabbatar da ganin cewa yankin Indo-Pacific ta fice daga tilastawa. wani mataki da ke zama hannunka mai sanda ga yunkurin fadada ayyukan tattalin arziki da na soja da China ke yi, yayin da manyan jami'an diplomasiyar ke taro akan sauyin yanayi da batun COVID-19 da kuma wasu barazana. Ministocin harkokin kasashen wajen kungiyar Quad, wata kawancin kasashe hudu, sun lashe takobin gudanar da aikin jin kai da yaki da ta'addanci da kusan yanar gizo da tsaron harkokin ruwa da kuma kalubale da ke tattare da harkan kasuwanci a duniya. Duk da cewa ban shafi ayyukan kungiyar ba, batun rikicin da ke faruwa tsakanin kasashen yamma da kasar Rasha akan Ukraine yana cikin ajandar taron, inda sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya alakanta jirgi sojoji da Moscow ke yi da kalubalen da dokokin kasa da kasa ke fuskanta, wanda ya ce kungiyar ta kwana za ta kiyaye su. Blinken ya isa Australia ne a wannan mako, yayin da Washington ta shiga wani gagarumin rikici da Moscow wadda ta jibge kimanin sojoji 100,000 a kusa da iyakar Ukraine, lamarin da ya tsorata kasashen yamma cewa tana iya kai mamaya. Rasha da ita musunta aniyar kai mamayar. A ƙarshe, dubban masu zanga-zanga wanda galibin su matasa ne mata da maza, sun gudanar da zanga-zanga a jihar Hamis domin nuna kin jinin juyin mulkin soja na bara. Tattakin da mutanen suka yi akan manyan titunan Khartoum da ma wasu manyan biranen kasar sun yi kira ga kawo ƙarshen juyin mulkin sojoji. Al'ummar Sudan na ci gaba da juye-juye hali da suke yi a cikin Khartoum da arewacin kasar da kuma jazira da ke gabashin Darfur, har sai sun cimma manufarsu da kuma kawo ƙarshen juyin mulkin Al-Burhan da kuma tabbatar da tsarin demokradiyya ta wayewa. Yayin da suka lullike tutocin Sudan da hotunan mutanen da aka kashe a cikin arangama da 'yan sanda a zanga-zangar da aka gudanar a baya, suna waƙoƙin kin jinin juyin mulkin. Masu zanga-zangar sun buƙaci gwamnatin farar hula ta jagoranci ƙasar wadda ta dakatar da matakin kai ga bin tsarin demokradiyya.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya, inda kwamitin majalisar dokokin ƙasar mai nazarin gyaran kundin tsarin mulki suka yi wani zama na musamman tare da kakakin majalisun jihohin ƙasar 36 domin duba hanyoyin da za a bi wajen yin wasu muhimman gyare-gyare da suka shafi raba madafin iko tsakanin ƙananan hukumomi da jihohi. Wakilin muryar Amurka Madina Dauda ta halarci zaman, ga rahoton da ta haɗa mana.
Makasudin wannan zama da kwamitin da ke nazarin gyara kundin tsarin mulkin ƙasa ta majalisar dokoki ta shirya tare da gayyato kakakin majalisun jihohi 36 shine saboda a samu amincewar majalisun dokoki a gyare-gyare 51 da kwamitin ya riga yayi a kundin tsarin mulkin ƙasar, musamman ma batun ba ƙananan hukumomi cin gashin kansu. Sanata Ubasani yana cikin 'ya'yan kwamitin, ga ƙarin bayani da yayi wa muryar Amurka.
Shi wannan kundin tsarin mulki ya kamata a ce an gyara shi ba tun yau ba, yau da yin shi sama da kusan shekaru da dama kuma ba a mishi wannan gyaran ba. To shi yasa yau muka zauna da mu 'yan majalisar dattawa da kuma majalisar dokoki, muka zauna muka cewa za a yi a zauna a tattauna a ga yadda za a gyara wannan abu, kuma mu tabbatar mun gaya musu abin da muka yanke hukunci a kan shi, domin su ma su kuma jihohinsu su tattauna da al'umma domin a samu matsaya ɗaya. Domin wannan kundin tsarin mulki bai gyaruwa, dole sai mun haɗa kanmu gabaki ɗaya da majalisa na dattawa da na dokoki na jihohi.
Ganin cewa gyaran kundin tsarin mulki ba zai yiwu ba sai an samu amincewar kashi 2-3 na majalisun dokoki da na jihohi, kakakin majalisar dokokin jihar Neja Abdullahi Bawa Wuse ya ce dole ne a ba kowa dama ya bayyana ra'ayinsa.
Abu ne mai muhimmanci, saboda haka dole ne a yi hakuri da juna, a dubi al'amarin yadda ya dace, kowa a bashi dama yayi bayaninsa kamin a dauki mataki. Saboda haka bai zamanto abun mamaki ba, domin abu ne da ya shafi tsarin mulkin kasar nan, kuma dole ne kowa a bashi dama domin duka mu zababbu ne a jira ayin mutanenmu ta hannunmu sannan a dauki mataki amma wannan abin mun zo ne mu ma kai mu duba domin dole sai mun koma majalisunmu kuma mu jira ayin members din mu da jama'anmu
to me abubuwan da kuka tattauna akai
abu daya kai aka duba shine zancen tsarin kananan hukumomi wanda har yanzu ma ba cin mamatsayi ba
shi ma dan majalisar dattawa daga jihar Sokoto ta gabas Ibrahim Abdullahi Gobir ya yi tsokaci akan zaman da committee ke yi
to yanzu da muna tattauna akan yadda za a bada yanci na cin gashin na local government kuma insha Allah ana ta kokarin Allah ya dala nasara
to me abubuwan da kuka tattauna akai
a suna da yawa gaskiya suna da yawa
51 ne ko 52
ne da kai ko 50 ne ko fiye da 50 ne da ya danganta
duk a yau din nan
a ba da bane
Shugaban kwamitin duba kundin tsarin mulkin kasa kuma mataimakin shugaban majalisar dattawa Ovie Omoagege ya yaba wa ofishin raya kasa da kungiyar tarayyar Turai a bisa goyen bayan su wajen ganin an yi nasara a aikin gyare-gyaren domin kyautatawa al'umman kasa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda, za mu rufe taskar rahotannin nama jamhuriyar Nijar. Kokarin da gwamnatin kasar ta yi da hana bakin haure ketarawa ta kasar zuwa kasar Libya da zumma shiga Turai ya jawo wasu masu sana'ar hannu koma bayan tattalin arziki a yankin Agadez ga rahoton da wakilin mu Hamid Mahmud ya aika mana.
Shekaru kusan biyar da aka hana safarar bakin haure da hukumomi suka yi a jihar Agadez ya kawo koma baya wani bangare na tattalin arzikin jihar wanda da yawa daga cikin 'yan cagar da ke safarar bakin hauren hanawar ta yi tasiri sosai a wajensu. Gwamnati ta yi wa masu safarar bakin hauren alkawalin samar musu da jari sai dai har yanzu ba su ga komi ba. Ahmadu Umaru shine shugaban masu motocin da ke safarar bakin haure ya bayyana illar da lamari ya yi wa tattalin arzikinsu.
Shekaru sun kai biyar da aka dakatar da wannan aikin kuma aikin nan shine zamantu kamar rayuwa ta yau da gobe ga sauran jama'a da suke aikin zirganiyar bakin haure suna samun aiki sosai a ciki an tsaye da shi. Wannan abu yau ya kawo ya ɗauka hankali sosai a cikin wagga jiha ta Agadez. Ya kamata wannan abu tunda alƙawari ne gwamnati ta yi ƙoƙari wayo-wayo da wagga jiha ta Agadez musamman ma masu motoci kuma su ne abu su samu komi ba daga cikin wannan abun su ke kaiwa su ke maidawa su ne aka motocinsu su ne suka yi kaso to ya kamata wannan a dibe su.
Mafi yawan masu sayar da kayayyakin da bakin haure ke saya irin su jarkoki da igiyoyi da sauransu sun koka saboda rashin kasuwa halamarin da ya jefa su cikin mawuyacin hali. Malam Al-Husaini ne daga cikin masu sayar da kayan da bakin haure ke bukata ya bayyana yadda suka tsinci kansu a ciki bayan hana safarar bakin haure kusan shekaru biyar.
Kasuwa gata nan kana ga zaman ne miki na abincin wa suke mun zaman da miki nan wannan mu zo da yawa kuma biya da yawa akwai lokacin da ake kwana biyu kwana kuɗe ba mu sai da ba a can baya wanda suke kasa da mu basan mu suke samu mu suke shawarun mu to yanzu an waye gari a gure jira sai da mu kai aka ce kwan ba ta tashi wannan ba ka san mu da kuɗe sai mu sai da amma sai ayi kwan ba mu san mai kwan ba ba gure idan mu sun kuma cikin ka sai shige duk mun rage mu tsuwa lokacin tsuwa bai kai ba ai tunani da fansi shi sa mu cikin matsalar.
Matasa ma na korafin an dakatar da aikansu na samun biyan bukatunsu na yau da kullum saboda haka suke roƙon gwamnati ta cika alƙawarin da ta ɗauka musu. Abubakar ne daga cikin matasan.
Tun lokacin da gwamnati ta tsaya da wannan aiki mu mun bi umarnin gwamnati mun tsaya amma tsayawar ta shi kuma ba ta haifa mana dami ido ba saboda zamanin da muke ba aikin komi kuma gashi alƙawarin da gwamnati ta ɗauka mana bai cika mana su ba. Mu kiran da muke ga gwamnati wannan alƙawarin da yayi kokari ya cika mana su saboda mu rabu da zaman kashe wando saboda wannan aiki an tsaida mana shi cikin shi muke samu abin da muke rayuwar yau da gobe tsaidawa shi ta samu mana komai ya tsana mu.
Karshen rahoton kenan. Hamid Mahmud, murya Amerika daga Agadez, jamhuriyar Niger.
A gaida Hamid Mahmud, yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da rahoto na musamman.
Ɗaya daga cikin matasa a ƙasar Jamhuriyar Kamaru ya kokarin mutuwa ɗaya wajen ganin cewar ya kafa cibiyar horar da matasa 'yan uwansa na ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru domin koyar da su aikin kwamfuta da ma rage raɗaɗi na zaman kashe wando na matasa salama da yadda za su ci cuma a burinsu na yau da kullum wajen ganin matasa sun bi sauran masu neman ilimi a faɗin ƙasar baki ɗaya har ma da amfani da su yadda za a cimma buri na yake a wannan fanni na na'urar zamani bayan ga halarta mu ta kasance a cibiyar tasa mai suna Bright Horizon a ƙasar Jamhuriyar Kamaru.
Shin me baka sha'awa ka fara buɗe wannan cibiya ta Bright Horizon a ƙasar Kamaru?
To alhamdulillah godiya dai muke yi ma Allah. Na farko al'amarin Bright Horizon ba nan Kamaru ya fara ba, ya fara tun mutuna nan ɗalibi a can Masar wato shekara 2006 zamanin nayi back wato na abin da ake kira shahada sanawiya. To da zani jami'a, ina jami'a ta Azhar, shi ne tunani na ce me yasa ba zan nemi wata jami'a daban ba na al'amarin na'ura koyi abubuwan nan. Shi ne je wata jami'a na kiranta NTI a can Masar, National Telecommunication Institute. To can dai na fara da su nayi shekara 2 na zo na yi shahadan su, da na gama na koma American University a can na yi Cisco Academy, da na gama dai na yi CCA ne na nemi aiki. Da na soma ma aiki shi aboki na wani Bamisire da muka yi American University tare, ya ce mai aina bude makaranta na bude training center sunanta Aichige Training Center, ya ce zo ka taimaka. Shi ya zamana yawancin 'yan Afrika ta shashinmu masu Faransancin suka zo Misira, makarantarmu suke zuwa su zo su koyi ilimin computer. To ya zamana dai ni nake karantar da su basic da kuma abin da ya shafi networking. To haka dai na fara har abin din da ya shige ni, nacin Allah ya da wata ran na dawo Kamaru ni ma zan fara wannan a cikin al'ummarmu domin mu samu wannan ilimi. To shekara dai 2013 da na dawo nan, to na dawo da wannan anniya da wannan project ya sa in samu da bude wannan. To abubuwa daman mutum ya jima a waje ya dawo bata nan easy. To da hakuri da wadansu aiki da na wadansu kamfanoni a nan, da na samu na tara abin da zan tara. To shekara 2020 shekaran ne na bude Bright Horizon, na fara dai da hankali na karantar da basics har na zo na kakkara waɗansu abubuwa kaman design, kaman networking din, kaman CCNN din, kaman cyber security, kaman maintenance yanda ake gyara shi na'uran din. To bayan din kuma na samu yan uwa wanda suka dawo kaman Bangladesh, wayansu da suka dawo Tunisia karatu, suka zo da muka hada gwiwa muna tafiyar da shi Bright Horizon din. To a cikin ɗalibanmu kuma alhamdulillah muka samu masu kwazo, muka ce musu to su ma su zo su taimaka mu tafiyar da wannan al'amari.
Wani kalubale kake fuskanta a wannan cibiyar ta?
To kalubalen da suna da yawa. Na farko wannan al'amari da kudaden mu muka fara, wato da abin da nake da shi na fara, babu dai wata gudunmawa haka da aka samu ko ta gwamnati, tunda yake ma ba a tambaya ba tukun, ko ta wayansu mutanen mu da za su ce a ya za a iya taimaka ma, tunda yake farko abin da muke bukata waɗanda suka iya sana'an din kudi dai baya je zo.
To yanzu dalibai kamar nawa kai da su a wannan cibiyar?
To takamammi dai ban san ce dalibai nawa nake da shi ba, tunda yake system wannan module training muke yi, dalibai na zuwa suna tafiya, akwai mai zuwa yi wata daya, akwai ma group da za su yi wata daya, group daga mutane 5 mutane 8 ne, akwai masu zuwa su yi wata 2, akwai mai zuwa yayi wata 6. To kowa dai yanda yake zuwa, shi yasa da wuya zan baka yanzu adadin mutane na watun zamanin da muka bude har yau mutane na
matasa sun karbi wannan kira da kai?
To alhamdulillah ba za ce dai 100% ba, amma akwai wanda suka amsa wannan kira suna zuwa, yawanci ma mata ne suke zuwa su nemi ilimin na'uran din.
Me fatanka nan gaba?
To fatana nan gaba al'ummarmu dai su fuskanta ma wannan al'amarin din, wato su mayar da kai, su san wannan ne mustakbali, su san wannan ne wato nan gaba da wannan al'amarin din za a yi, wanda bai da wannan ko aiki bai je samu a kasan nan ba.
Na shirga 2 daga cikin matasa waɗanda yanzu haka suna koyon aiki a wannan cibiyar, ga yadda hiranmu ta kaya da wannan matashin an da ya nuna jin daɗinsa.
Shawu Tijjani, shekara ka nawa a wannan waje?
Gaskiya na kusan ne shekara 1. wato na irin wata 9 zuwa 10.
To a kafin ka zo wannan cibiyar da a yi na kake karatu?
Aini dai da secondary school ne, to da na fito secondary school aini da za ni jami'a wato university. To Allah bai yi ba shi na gani wato talla advertisement na wannan fili, kuma kuma gaskiya ya yi mini, kuma da mun da amma nake so ni kenan tun da nake secondary school.
To yanzu wane irin ci gaba ka samu a wannan ci da naga kamar ma kana yi daga cikin masu tabbiyar da wannan al'amura a Bright Horizon?
Gaskiya na samu ci gaba sosai domin da na zo dai da wato ina da background a computer amma dai ban ci gaba ba, amma dai yanzu kana ci gaba sosai tun da har dai ina building website, ina yin wato mobile apps, wato na samu ci gaba sosai tun da dai ma yan jami'a ma suna zuwa nan muna karanta da su, gaskiya na samu ci gaba sosai.
To yanzu wane kina za ka yi wa takwarorin ka matasa a ji da kina ga shekarun ka ba su ja ba kuma ga shi ka nace a wannan cidiyar?
Gaskiya cigan da zai musu shi ne cewa na kowa yanzu shi ne a zamani gaskiya, kuma ga shi samu wato Bright Horizon na ɗan uwanmu Bahaushe musulmi, kuma wato yana na buɗe gaskiya ina wato encouraging kowa ya zo nan, ko ba Bright Horizon ba ko wani waje dai, in har dai bai da wato ƙarfin da zai iya ci gaba da makaranta ko filaye kamar Bright Horizon suna na buɗe.
Ita ma wannan matashiya ta nuna jin daɗin da kasancewar makonni biyu kasan ta yi a wannan cibiyar ta Bright Horizon, amma ta ce alhamdulillah. Yanzu watan ki nawa ko watanni ki nawa a wannan cibiyar?
Sati biyu dai.
Ba mako biyu. Kun ga a mako biyu me kika koya?
Excel muka fara tun da dai muna so mu koyi secretarial duties ne, to mu an fara da Excel, mun ga mu yi 2 CS, to ya sauwa mana our patience, amma to alhamdulillah.
Kina ganin akwai ci gaba
sosai ma alhamdulillah.
Kamar ya kike ganin ci gaban a cikin mako biyu da kika samu kin nan fara yin wadansu ayyuka na wanda ga akwai?
Akwai da yawa abubuwa da da ban iya ba, amma yanzu kam ina dan to ina dan gane kaina.
Wani kira za ki yi wa mata matasa wajen zuwa koyon sana'a a nan?
Wannan wani babban opportunity ne da duk mata, so I can advise yan mata kamana matasa kuma sun zo na, they are going to learn a lot, kuma zai bude musu opportunity samu ayyuka, don yanzu ha samu aiki yanzu a waje you have to have some understanding of computer knowledge is going to help us.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
A gaida Awal Garba, kafin mu je ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifai.
I'm just
kuma ga shirinmu na gaba,
wasanni a takaice. Allah Ubangiji ya yi tausayin Senegal, domin idan ka duba gani da sun batar da wannan wasan da wajen final uku kenan suka batar, to Allah Ubangiji ya taimake su su samu sun duka. To su kuma shi yanayin da suke wasan sunan wai su su to su ja ku har aje a kai inda za a yi daga penalty daga kai shi gola, to ba kullum ake kwanan gado ba.
Edo gasha wannan wasa da kai kasar tsakanin kasar Senegal da Misira, wasan gaskiya yayi karfi musamman ga Senegal wanda su ya kokari na ganin cewa sun sanya bi tsakanin minti 90 na wasa da sauransu, amma kuma wato shi kasance kasar Misira ta zo musu da wani makulli da suka tare bayan da za yi a sanya bi, duk da cewa Senegal ta samu dama a farko rabin lokaci na wato kashe wasa inda Sadio Mane ya batar da wasan bugu daga kai shi raga, amma gaskiya an yi wasa a ƙarshe kuma Senegal ta yi nasara, wannan nasara yayi daidai.
Mama hawan garba mu da Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaida awal garba, yanzu kuma sai labarai a takaice.
Biden zai wata wayar tarho domin tattaunawa akan Ukraine, a cewar jama'ar fadar White House, bayan sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya yi kashedi akan yiwuwar hali da Rasha take niyyar kaiwa Ukraine a kowane lokaci. Kane ya yi kira ga Amurkawa da ke zaune a gabashin Turai da su fice yankin. Jama'an sun ce Biden zai yi tattaunawa ta wayar tarho ne tare da shugabannin kasashen Canada, Faransa, Jamus, Italia, Poland, Romania, Birtaniya da kuma shugabannin kungiyar NATO da kungiyar tarayyar Turai da kuma majalisar zartarwar tarayyar Turai akan batun da ke ciwa dukkanin su tuwo a kwaliya akan yadda Rasha ke ci gaba da jibge sojojinta a kusa da Ukraine. Kana zai ci gaba da bin matakin diplomasiya da kuma na jan kunni. Adadin kamuwa da COVID-19 a Afirka ka iya ninkawa sau 7 fiye da labarin da ake samu. Haka zalika mace-macen cutar ka iya ninkawa sau 2 fiye da wanda aka gano, a cewar darakta mai kula da yankin Afirka a hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO. Muna sanar da cewa matsaloli da ke tattare da tsarin bincikenmu a nahiyar, misalin samun kayan yin gwaji, ya yi sanadiyar gaza tattaro alƙaluman ainihin abin da ke faruwa, in ji Dr. Mashidiso Muwaiti yana faɗa a jiya Alhamis. A ƙarshe, dubban masu zanga-zanga wanda galibinsu matasa ne mata da maza sun gudanar da zanga-zanga a jiya Alhamis domin nuna ƙin jinin juyin mulkin soja na bara. Tattakin da mutanen suka yi a kan manyan titunan Khartoum da ma wasu manyan biranen ƙasar sun yi kira ga kawo ƙarshen juyin mulkin sojoji. Al'ummar Sudan na ci gaba da juye-juye hali da suke yi a cikin Khartoum da arewacin ƙasar da kuma jazira da ke gabashin Darfur har sai sun cimma manufarsu da kuma kawo ƙarshen juyin mulkin Al-Burhan da kuma tabbatar da tsarin demokradiyya ta wayewa.
To ma sauraro, baki daya abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku jo abokan aikin mu da wani sabon shirin, misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamar da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Babu Yakubu Magyari da ke na gabatar da shirin, da Jule da Stresham da ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Ni Muhammad Hafiz Baballe da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.